أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحاكم الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راجعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وأتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قرب الأقلاب فريد الدهري على الإطلاق حاتم العثماني أبو إسحاق الحاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي إلى الله الشيخ إبراهيم مسدد أسأل الله أن يجعلنا من أهل السداد أئمة الشيء اهدري لنا بهذا المعتر والتعدي في بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا أستودعك جميع ما سمعناه وقرأناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت الاحتياج إليه. الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله. من أكرمت فرد الأنوار في أخلاق أولياء الله الأخيار. من يزمان أكو يوضع من زمان هدو. من يزمان أكن تفرقا الجمع والتفرقة والتناوآت الأرواح والتنازل والترفع الأرواح من يا روحي كفتا يا روحي كي أقول لك إرفتا لها سكنسا كما هناك يناج كمنا أبوان لك كرسا قبة الحضرة idan ya fito ya yake shine tunazulin sa shine watino da tuno to da sina da balal amin laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwimi sanan sai iya zuwa laqad ahsana al-insana fi ahsani taqwimi summa raddadna wa asfala as-safili shine da safuli yayi kasa sai ya shiga cikin jismu idan ruhu ya shiga cikin jismu to abinda zai yi idan mai jikin yayi wani aiki yayi aiki yayi aiki shi kuma ya tasaffa ya tasaffa ya tasfanu ruhu hasken sa yana karuwa yana karuwa yana karuwa yana karuwa to idan ko mutun ya koma ga Allah sai zai koma gidan amma ba dole ya koma gidan da ya fito ba zai iya komawa wani gida anan din wanda yake ausau من هذا من ذاك الذي خرج اولا تو ان يقوم تو ان سامي يدا yake bukata wani yana komawa gidan da ya fito yadda yazo haka yake komawa shine wala tamutanna illa wa antum muslimuna din ruhi yazo a tsarkake to ana son ya koma a tsarkake shine yake cewa raddul insanu ila watanihi al-asli mutum ya koma gidansa na asali to shi ruhin ne raddul insan ila watani al-asli to sannan kuma akwai tabayun akwai bambanci tsakanin hasken tun a can din ma na annabawa shi yake gaba da haske akan na waliyai duk gaba ki daya akwai irin wayannan mun karanta baya yau da mu tanawatul arwah ruhi kala nawa ne ruhi ɗaya ne ko kala ne shi kansa an yi shi taqsimat ne wa ta'alluqat hadhihi marmaha aw dha'ifaha kuma kowane ruhin akwai abin da yake kira ruhi masalan shi dan adam an yi shi ne kaman tarkibi ko an yi shi ne hawa ba a kiran mutum mutum ba zama mutum sai da jone jone an yi shi mani gudan jini gudan tsoka kaga hawa hawa ne yawa lokacin da yake mani mutum din ne gudan tsoka mutum din ne gudan jini mutum din ne gudan tsoka mutum din ne sannan rakkabaka sai aka dauko wani gu aka zauna sai aka ce ga yatsu aka ce ga hannu aka ce ga cinya aka ce ga wuya aka ce ga kai aka ce shi yasa suka ce shi dan adam baya ba a iya nuna mutum haka in an ce ka nuna mutum to shi alam ne na misali alam ne na misali domin duk inda ka nuna za a ce maka kaza in ka nuna sai a ce jikin shi in ya taba kan shi ya ce gani nan sai a ce kirji ka nuna ba mutum ba ne wani part ne daga cikin mutum amma an yadda mutum din ne shi ne alamul misali kamar yadda ba yadda za ka iya nuna duniya sai dai misalin duniya to haka dan adam shi ma ba yadda za a yi ka nuna shi sai dai misalin mutum saboda tarkibinsa to ruhi ma yana da tarkibi tanawu'at nau'i nau'i na ruhi sannan ta'alluqatiha ratayen ruhin marmaha abinda ake nufi da ita aikinta kuma tana da aikace aikace kowanne tana da aikace aikace tunda ita ruhi ba da'iman wa abadan kome ka ganshi yusaddibul laila wan nahara la yaftaru yana tazbi tsakanin su da ubangiji ko menene wa amma arwahu fi nawi wa ta'alluq bima yusamma al haywan amma al arwahu shiruhi fi nawi a cikin nawi wa ta'alluq da rataya bima yusamma da rataya da abin da ake ambatan shi al haywan ana ambatan shi al haywan rayayi ko kuma dabba rayayi ko dabba laha arba'atu wadha'if yana da aiki guda hudu wadha'if awalan ar-ruhu al-jismani akwai ruhu na jiki jismani ana kiransa ruhu al-jismani min badanin wa sadarin tsakanin kirji da jiki yake ma'al jawarihi da gabobi az-zahiratu na zahiri wa mata'ahu abincinsa huwa ilmu shari'ati shine ilimin shari'a mata'ahu kenan wa mu'amalatuhu mu'amalarsa huwa al-amalu shine aiki bil mafruzat da abinda aka sa aka ce farilla ne wannan wa jannatuhu aljannansa al-ma'awa shine jannatul ma'awa makoman wannan ruhul jismani kenan wato daga nan yake saniyan na biyu ar-ruhur rauhani akwai ruhu da ake kiransa rawani ko rauhani ko rawani duk ana kiransa mahallaha muhallin da yake al-qalb zuciya kaga jismu badanu sadaru jawarihu zawahiru to me yake cikin shi kuma rawani ne ruhur rawani ma'ana daga nan can akwai wanda ke take over wanda suke haduwa da wannan dukkan sunan su ruhu ma'ana kamar rufi ma'ana kamar rufi kan rufi wannan ya rufe wannan wannan ya rufe wannan wannan ya rufe wannan nan level dinsa ruhul jismani na biyu dinsa ruhul rawani to amma shi yana cikin qalbu ne wa mata'uhu shi kuma abincinsa wa ilmu tariqati shi ne ilimin tariqa ba ma'ana ba ilmu zawahir ba ya zama ilimin baɗin kenan. To mu'amalatuhu aikin sa ishghali bi asma'il arba, ya shagala da sunaye shi ma guda hudu. Eh wa jannatuhu aljannasa jannatul na'im, kaga wance yana jannatul ma'awa, wannan yana jannatul na'im. Salisu na uku ruhu sultani, shi kuma akwai ruhu sultani mahalluha alfu'adu. To kaga bambancin kalbu da fu'adu, kalbu yura wal fu'adu la yura. Shi zuciya ana gani amma fu'adu ba a gani, amma kuma suna haɗe waje ɗaya ne, suna haɗe waje ɗaya ne. Ana kiran zuciya da fu'adu, ana kiran kalbu da fu'adu. To amma aka ce fu'adu to zuciya ne, amma yana ta'alliki da zuciya ne. Za insha Allah za ga yanayin yadda abin yake in Allah ya yarda. Wal farqu bainal qalbi wal fu'ad, shi tsakanin kalbu da fu'adu. Wal qalbu yura, a gani shi kalbu ana ganin sa, wal fu'adu la yura, shi fu'adu ba a ganin sa, amma yana tare da kalbu ne wajen su daya. Goma ta'u abincin sa al ma'arifatu, shine ma'arifa. Kaga can ash-shari'atu wa dariqatu wal ma'arifatu, kowanne yana tafiya da abin da ke ciki ne. Al ma'arifatu wa mu'amalatuhu, mu'amalarsa shi kuma anan ka gani mulazimatu al asma'il arba'a lizima. Kaga wancan ishtigali, wannan mulazama, mulazama da'iman yana cikin asma'u guda hudu. Almutawassidatu bilisanil jinan, wanda yake tsakanin harshe, bilisanil jinani, da harshe irin na zuciya, yadda mutum zai tafiya idan da ka ce astaghfirullah 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 astaghfirullah, to kuma zuciya ka gani astaghfirullah da kake ji da hannu da baki, wannan wanda kake fadansa dukkan ka zaka ji kana fada, harshen ka na asali yana fada, harshen ka na zuciya yana fada. To rufe bakin ka yi shi da zuciya ka gani, ya wuce wannan gudu su 75, saboda ruhu ne yake amfani ba jismu bane. Ana gane karatu ko? Na'am. Kama kasamu sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda manzo Allah ya raba shi ismaini, shi ma rabu gida yu, ya ce ismaini al ilmu ilmani, ya ce ilimin kashi biyu ne, ilimin bil lisani, akwai ilimi akan harshe. Fa zalika hujjatullahi ala khaliqihi, wannan hujjan Allah ne ala khaliqihi akan halittu. Wa ilmun bil jinani, akwai ilimi kuma bil jinani a zuciya. Wa zalika ilmun nafi'u, wannan shine ilimi nafi'u mai amfani. Wa jannatu hadhihi ruhu, aljannan wannan ruhin, aljannatu lifirdaus, shine jannatu lifirdaus. Rabi'an na hudu ar-ruhul qudusi, shine ruhul qudusi. Kaga ruhul jismani, ruhul rawani, ruhul sultani, ruhul qudusi, wannan abu guda hudu su ake kira ruhu kuma gaba daya. Gaba daya yas'alunaka anil ruhi, yace qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. To wanda ya tafi da alqur'ani, misali ba shi da malamai, bai san malamai ba, idan aka zo aka ce masa ana magana kan ruhu, ya ce a to ai tunda an tambaya ne ma bai sani ba, ba bai sani ba ne, da wa yake magana? Kallimun nasi ala qadari uqulihim ne, kallimun nasi ala qadari uqulihim ne. Kowane mutum akwai irin yadda za a yi magana da kai. To a nan ne za a iya ganewa. Manzo Allah sai zuba ilimin ya kyale, in ka zo kuma kai ma tambaya ne wauta, shi kenan sai a kyale ka. Amma ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san da wa'innan ba ne, haka abin suke. Saboda kowanne daban, in ka yarda ana iya kashe mutum ya mutu, ya mutu mutu, amma za a samu zuciyarsu kuma tana motsi. in ka yadda dabba za a yanka ta an gama komi da komi amma za ka zo ka samu wani jiki daga cikin jikin ta yana motsi shi kuma me in ka yadda idan an dauki ran mutum manzo Allah ya ce ana mara magana yana ji yana gani to wani rai din ne kuma tun da riga rasu amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yasma'u kullul halaiqi ghayra saqalaini da me yake ji ai daga nan karatun ya fara tafiya ko to irin wayannan musali wa sirrun shi kuma sirri ne kamar ga Allah subhanahu wataala kamar da ubangiji ya ce al insanu sirri shi mutum sirri na ne wa ana sirru kuma ni kuma sirrin sa ne wa mata'u mata'insa shine ilmul haqiqati shine ilmul haqiqa shine mata'a abincin sa wa ilmul tauhidi shine ilmin tauhidi wa sifati ilmin sifa wa mulazamatu mulazama abin da asma'u tauhidi shine sunayen tauhidi wa arba'atul akhira shine wadansu sunaye guda hudu bil lisanin sirri da harshen nan na bayyana bila nuqin ba sai an fada ba ba sai kai fada a baki ba a kawai zaka ji kana tasbihin ne eh tuna Allah kawai shikenan liqauli ta'ala shine ubangiji yake fada wa in tajahar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa afa wa in tajahar bil qawli idan ka bayyana magana innahu ba sai ka bayyana ba ya'lamu sirra ya san abin da yake boye wa afa da abin da yake buya eh fala yaqulu alayhi ghayrullah ba wanda yake gani sai Allah subhanahu wataala wa min huna daga wayannan ta'arafu kalamu ahlullahi zaka san maganan mutanen Allah a game da min kulli ilmi yafi buya da kowani ilmi an buda mutun kenan ba karatun sufaye da bambanci da mutun yanda zai tafi akan abu daidai ya gane Allah da bambanci wannan yana cikin sirrul asrari fi ma yataji ilayhi al-abrar wa kullu man yuridu an ya'rifa haqiqatan ruhi duk wanda yake son ya san haqiqan ruhu labudda min an yasaba rijalullah dole sai ya zamo ya bi mazajin Allah li'annahu makshufatun haqiqatul amri domin su ne wanda aka yaye musu haqiqan lamari bi ijtihadihim da ijtihadinsu wa yajtanibuhumu Allahu fi qurbihi Allah ya zaɓe su wajen kusancinsa da su wa yu'allimuhumu al-ashya ya sanar da su abubuwa bima sha da abin da ya so kama ƙala subhanahu wa ta'ala kamar yadda ubangijin ya ce Allahu yajtabi ilayhi man yasha'u ubangiji yana jawo wanda ya so zuwa gare shi wa yahdi ilayhi man yunibu yana shiryar da wanda ya koma da lamarinsa zuwa gare shi kada sai mu ikazul himam mai ikazul himam yana cewa ni'matu hadhihi al-arwah ma dalla da wannan ruhi ko kuma ni'man wannan ruhi la yakun za ka sancewa illa bi shuhudil qurb sai da shuhudi sai kana ganin ubangiji kusa da kai shine zaka iya ganewa illa bi shuhudil qurb shuhudi jin Allah a jiki ba gani ba ji ka annaka tarahu shahida kenan shine shuhudi bi ma'ana kaga islamun imanun ihsanun ko al ihsan me ke ciki al ma'rifatu wal mushahadati abin da ke cikin mataki na kuke nayi al-ma'rifa al-mushahadatu wal-ma'rifa mushahada ma'rifa kaji kana ganin Allah cikin lamarinka kar ka dauke wai Allah yana wani gari ko yana sama ta daya dare dare akan kujera wannan duk in ka dauke shi aka wannan karatu ne amma a yarance a sufance Allah a ko ina yake sai ka gane Allah yana tare da kai eh yanda kai ka gane واذكر ربك في نفسك واذكر ربك في نفسك ka ambaci ubangijin ka daga kai sai kai ambato ba in ace an aka ce mutum waskur rabbaka fi nafsika in ya kulle dakin sai yayi daidai a to rufe kunnan ka kai shiru ka ambaci ubangiji yanzu kace la ilaha illallah ai da kunne kake ji to amma in kace karka fada da harshe ka fada da zuciya kaji ya kaji zaka ji duk kaji to da kaji din nan kaji da kunne ne to wannan jin shine irin jin da ake son kaji Allah ko ina zaka ji kaji ka fada amma ko ba da kunne bane to wannan ji din ba irin wannan jin bane wancan shine qurbu kenan mutun yana samun kusanci da Rabbul Izzati kenan Allah sai ta da mu. Na, fa idza faqada al-mushahada idan ka rashi mushahada tana kasa ne imuhum. To mutun ya tawaya. In dai baka samu mushahada ba ka iya ganewa kana tare da Allah. To ni'ima ka za ta zama ta samu nukusani. La'anna fi tilka ad-dar sara hukuman lil arwa. Domin a wannan gidan ana ake samun hukuncin ruhi. A nan ne ake iya ganewa matakan to matukan ba bude maka kofar ba balle ka shiga ta ina zaka san me ke ciki kaga kofa abu an rufe da ke an garkane me zaka iya fahimta amma idan aka buda ma ka shiga zaka ga wafi yana dar a cikin wannan gidan kaga tilkar dar hazar dar akwai bambanci tilka da wancan gidan yau ana mushahada ma bimana hadaratu mushahadatul qurbi tilka daru ne amma hadha daru to wannan kenan eh yau hadha daru saboda duk abin da aka ce maka tilka a larabci to hukuncin sa illa man yassarahu Allah alif lam zalika da tilka canan ka ne ai isharatin ila al-bu'd ne ba isharatin ila alif lam hadha al-kitabu ba in an ce hadha ne to kaga takarrubin sa yana da kusa zaka ga abun amma tilka da ha tilka zalika to illa man aqala sai mutumin da yake da hankali zai idraki ko yana da ƙarfin idraki tukunan idraki akan abu da yake bi wa fi hadhihi ad-dar al-hukm lil-ashbah a wannan hukuncin da za a yi na ashbahu ne illa man taraka huna ila alim al-arwa sai dai wanda ya hawa daga adam al-ashbahi al-ashbahu shine gangan jiki al-arwa kuma kai taraki ne min ila jiki halarani a cikin jiki gabaki daya kaga ni illa man taraka huna sai wanda ya hawa daga nan ila alim al-arwa zuwa ga alim al-arwa wa min ahli aljannati ya zama dan aljanna kenan ka fita daga wannan alam ka koma wancan alam domin ai jiki shine aksari dan wuta saboda shi jiki mai sabon Allah ne aka yi shi amma ruhi ba mai sabon Allah bane shi tsarkakeke ne ruhi suna cikin hankali ne wa hadha ruhu huwa ruhul wisali wannan ruhin shine ruhin saduwa wa shuhudul kamali shine kuma ana shuhudi da shi na kamala da ka ga cikin ubangiji da shi fa na'imuhu ni'imansa bi shuhudul iktirabihi yana shuhudi ne da kusancin sa da Allah wa ridwanihi da kuma inda Allah ya yarda da shi zai dinga ganin iktirabin sa tsakanin sa da Allah to anan da ka ga tsoron Allah sa yafi na kowa ana atka kulla taqiyin jiman za Allah in yace maka ana cika kullu taqin to shikenan shi yafi kowa tsoron Allah huwa aqrabu ila Allah min kullin kana yafi kowa kusa da Allah saboda ridwanihi ridan falau zala ana mushhudul qurbi da za a kawarwa mutum shuhudi na kusanci au in kada anhu madadur ridwan ko kuma a yanke masa madadi na yarda la baqa alayhi fazirul jinan da an matse masa yalwatan aljanna da babu a wajen shi kuma jinan fanzura ulai sada ka dubo wayannan bayin Allah lamma araju min alim al-ashba lokacin da suka yi mi'raji araju mi'raji lamma araju lokacin da suka yi mi'raji bi ma'ana suka tashi daga alamul ashbahi suka canza alamul ashbahi ga sunan suna alamul ashbahi amma suka tsallake shi suna neman alamul arwahi musulan za su koma wa anna ila rabbikal muntaha shine Allah mana wace ke fara a cikin lamikun da zina gabar mun halin kitab wal fajr nago ya aituha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki kaga irji'i ila rabbiki hadarat al qurbi ne bil mushahadata radiyatan kaga ne bi ridwaniha mardiya idan kika yarda da abin da Allah ya tsoro miki to shi kuma zai yarda da ke shine radiyatan mardiya radiyatan kujeran uruji ne shi dan adam dukkan annabin duniya rushin sa yana farawa ne da nafsul mutmainna duk annabawa amma dukkanmu muna farawa da ma ubari'u nafsi inna nafsa la amarata bisu'i saboda jisminmu ya rinjayi ruhu ko kuma mun tafi muta sa wuya ne amma ana son ashbahinka ya rinjayi ruhinka ana son ruhinka ya rinjayi ashbah ruhinka ya rinjayi gangan jikinka dalilin yawan azumi kenan dalilin ya rashin cin abinci da yawa kenan dalilin rashin shan ruwa da yawa kenan dalilin rashin bacci da yawa kenan dalilin yawan saboda shi ruhi kotansa subhanallahi abinda mala'iku suke ci shine amfanin ruhi idan kaga dan adam baya yawan tasbihi to da kaga ya yawaita cin abincin duniya kuma tun yi wa cin abincin duniya to gangan jikin zai ta dirka yi ta ci kamar dabba yi ta ci kamar dabba to yana gina ashbahu kenan abin da kuma ake so ka gina arwahu ka gina arwahu to ginin arwahu shine mi'rajin da zaka yi daga cikin wancan matsayin ka dawo wannan matsayin daga wannan matsayin har ka dawo ka zamo matsayin ya aituwa nafsul mutmainna ka kawo level din da ake nufi kenan ka tashi nafsul amara ka zo nafsul abanna la kusum bil nafs allawama kai da kanka na zargin kanka ka bar can kenan kana matafi ne ai sai ka zamo ya hawa daga nan sai ka shiga mutmainna to ka samu tahzibi kenan shine can ubangiji yake maka rantsuwa a cikin surati shamsi ubangiji wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samai wa banaha wal ardi wa ma tahaha wan nafsin wa ma sawaha fa alhamaha tujuru shine ashbahu taqawa shine ruhu parama fujura ta ga yace kad abla man zakka al fujura shine kad abla hakika ya tsira man zakka ha lamir yarju ila al fujuri ne shine nafsul amarata bisu'i to daga nan da ka shiga ya aituha nafsul mutmainna ka samu hadaratul qurbi kenan shuhudi na qurbi ya aitu an nafsul mutma'inna irji ila rabbika radiyatan ka samu ridan ba'da al qurbi kana samu kayar da abin da Allah yi shine mallan yarda bi qada'i sai kace raditu walam yasbir ala bala'i kace sabartu to maimakon ukhruj min ta'ati sabai sai ace taqarrub ilayya can za a kore ka ne kayi yaƙi nan kuma za ka je ka ne ka yarda qarrub ilayya tun da ka ɗauki wannan to anta minal muqarrabina na zaɓe ka anta minal muqarrabina yadda abin suke tafiya kenan saboda li kulli makamin man dukin wa fumi in kace baka ga wancan nafsin ba amma ka ga wannan nafsin ai shi kuma kowane abu in Allah ya ce in kai kaza zan shigar da kai wuta to akwai lisanin da take koyi ita ce lisanin jinani ita ce in baka yi ba za ta shiga ba shi ita latifiya ce ba cika jinta da harshe ba ashe lisanin jinani ne take magana sufanci ne zai dinga ware maka irin wannan sai ka musanta an aka zace kai sa mana wani abu ta miji da wani dalila ya ce ai Allah ya ce kaza to me ya ce me Allah ya ce in kai zai shiga da kautan ku kama kowanne shi ku ji kowane nassi ka kawo na shiga wuta to za ka ga akwai nassi a ɓoye da lisanin jinani ya ce in ba ka yi ba kuma ba komai da wannan ai kun ba da wancan ce ta fito mafhumi ta fito wancan harshen ne take magana harshen shigan wutan kawai ka kawo wuta fawailun lil musallina azaba ya tabbata ga musallina allazina an salatim sahuna wanda suke sai ce to mallan ya kun sahuna ba in baka yi haka ba kai ba hakan bane wancan ita ce lisanin in baka zamo kana jinkirin ba ba ka da azaba amma ba za ka gani a rubuce ba lisanin jinan kenan an gani lamma araju min alim al-ashbahi ila alim al-arwahi lokacin da suka hau daga alim al-ashbahi alam na jiki ila alim al-arwahi lan yabqa lahu an-na'im babu abin da ya musu saura na ni'ima wala azabun ko azaba illa na'im al-arwahi sai dai ni'iman ruhu aw azaba ko azabun ruhu kawai sai ibu da manta da mai mishiya musallaci na'am wa ma azabul ashbahi shi azaba na ashbahu na jiki faqad gabu anu gabu an buya anu gabarin sa fakana na'imu ha'ula'i ni'man wa'inna wa qutu arwahi da nam da abincin ruhi huwa dhikru rabbihim shine ka gani na'im ha'ula'i ni'mar da suke sha qutu arwahi abincin ruhi wa zikr radim shine abatan ubangiji domin ruhi ga baki daya abu da yake rashi kamar na fada zikiri ne wa shuhudu nuri da shuhudin hasken sa aw ittiradi ko kusancin sa hatta sara lahum kiza'an har ya zamo yana da abinci la baqa alahum illa bihi baya wanzuwa gare shi sai da Allah ko sai da ruhi wa uni lahum anu an yi masa ta'ayini ne da shi walau faqadu da sirraka shi la faraqati arwahum da sun rabu da ruhin su wash bayim da jikin su faqala sai ce bil quti hiya al jusum wa dhikrihi ta hayadihi al bab wal arwah bil quti hiya al jusum da abinci ake raye jiki shi abinci ka ci jiki kaga mutum yaro yana kato ko mutum yana kato To abinci ne irin na zahiri, carbohydrate wani cece shine ke saka katanci ai. Ko yace bi rubuti ya wa zikrihi shi kuma ambatansa ta hayadil albab wal arwah lubbun lubbun hankali da ruhi shi kuma yana rayuwa ne da zikirin Allah. Idan zikirin Allah yayi yawa to ruhin ka zai girma. Ka yawaita zikirin Allah to ruhin ka zai girma. Idan ruhin ka yayi girma yayi girma yayi girma yayi girma yayi girma yafi karfin gangan jikinka. Yafi ta ya lullube shi. Maimakon gangan jikinka da ake gani fili sai zama ruhin ka ya ci wannan. In an binne ka a lahira ba halinka ba halin ƙasa ta cika. Ƙasa ba ta cika ba. Saboda ka fi ƙarfin jikin. Shine ma'ana kutiba alaikumus siyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaquna. To tattaquna nan abinda ake nufi ba mutum ya zo ya azumi ya zo ya sa kalan abinci 19 a gabansa ya ci wannan ya ci wannan. Ana son ka rage wannan ne tsawon lokacin yanka nan ka yi amfani da ruhinka ne yayi ƙarfi. Abinda ake nufi kenan. Saboda la'allakum tattaquna idan ka idan ruhinka ya fi gangan jikinka ƙarfi to za ka ƙara tsoron Allah. La'allakum ba nan la'alla watakila ba ne a haƙiƙa ne a wajen Allah. Haƙiƙa ruhinku zai fi ashibahu. Saboda haka kun dawo mala'iku kenan wajen ruhi. Abin da ake nufi kenan wallahu a'lam. Huwa aishuhum wa junuduhum wa hayatuhum. Haqqan wa ruhu nufusihim wa ruhu ka gani huwa aishuhum wannan zikirin Allah shine aishu idan aka ce aishu shine rayuwa ana iya cewa aishu kuma abinci idza hadara al-ashau wa hadara al-ishau kaga aishu ne idan aka kawo abinci anan to aishu rayuwa aishu abinci duk yana tafiya isti'ara ne yake bambancewa huwa aishuhum wa junudahum shine rayuwansu shine kuma junudu kayan yaki wa hayatuhum kuma shine rayuwa haqqan da gaske wa ruhu nufusihim kuma shine ran nafsu bima'ana an kalmaye nafsu an sa shi ruhi ya ta karfin sa wa ruhu kuma shine ruhun ma'ana ka zama abin da ake nema ruhi ba aiki ake mata ba ta bada abin da ake so to ai shine to ba ruhin ne take aiki ba wa ma man khafa maqama rabbihi wa naha me take aiki wa ma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa ai naha to atana ai nafsu ne ruhu ce fa innal jannata hiya al ma'wa to ta zama ruhun gaba daya babu wanda ya isa ya shiga gidan lahira da zunubi sai an tsarkake ka sai an kwalbe ka sai an maka wanka kujera na ma'arifa ba halin ka hau wani guri kana da in aka ce waje kaza ana son ka zo da daraja 9 ne amin 10 ne in ka zo da 9 ba za ka shiga sai ka koma ka cika ɗayan ɗayan ya za ka yi sai ka kankare abin da yake ciki baya nufin cewa wali ba shi da zunubi ba haka ba ne a'a yana da zunubi amma rana ala qulubi ma kana yaksubuna ana shafewa ne za ka kai zunubin amma an goge kai zunubin da an goge shine idan mutum yayi zunubi in aka goge zai zama ruhin za a ganta da digo 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 haka bayan aininta safiyatun tsantsa amma saboda ka yi zunubi ka ci astaghfirullah sai a goge sai a ga wani abu ya diga to wannan wajen digan da na zunubi ne famaruhu sirrun shi ruhi sirri ne min asrarillahi tabaraka wa ta'ala daga sirrorin Allah madaukaki wa qala shi Abdulaziz Dabbagi شو عبد العزيز الدباجي يا فدا في الروح 366 سرا روحي ينا دا سر يلي اكو دا 60 دا شدا ان كالورا gaba mutun 300 da nawa ne da 60 ne to kaga in kace da 60 to ruhi kuma tana da sirri a jikinka 366 in aka zo aka ce me yasa in ka yanka farce yayi jini a ce hallar ruhu fiya akwai rai ne a gurin in ka yanka shi haka ba najisa ba ne amma in jini ya fito najisa ne ƙaho in ka yanka gurin akwai gunda ruhi yake gurin akwai gunda ruhi bayanan haka in ka dinga bi to za ka dinga gane wasu abubuwa na sirrin ubangiji aje an dawaibaye ka ne da sirri na ruhi a jikinka wallahu a'lam ar-ruhu fil jasd shi ruhi a jiki kal qabibul adar haka ne kamar itaciya ne koriya kulluhu dukkan sa wa fi hali hayatihi a lokacin da yake raye in kana ahdarun in yana kore wa illa in ko baya jikin sa fala to an cire in ka ga bishi ya bushe to an cire ruhu amma in ka ganshi kore to akwai ruhu a jikin shi qala maulana wa sirratina ila rabbina majibincin lamarinmu tsaninmu zuwa ga ubangijinmu babullahi maftuh kofan manzo Allah a buɗe shi ne sahibul faidati sahibul faida wal haibati da kwarjini shi ne sheikh al islam sheikh musulunci alhaji ibrahim alkaulahi radiyallahu anhu wa nabi amin ga abin da yace inda ma su'ila anil farq bayna ruhi wan nafs da aka tambaye shi me bambanci tsakanin ruhu da nafsu fa kada yace fa kada aksarul ulama wa tafsir fi al-khuz fi malaman sun kutsa cikin wannan da yawa malaman tafsiri walam yahsul min majmu'i aqwali ma yaqana bihi amma ba su kai gurin da za a wadatu da magana ba malaman tafsiri ba muhaqqiquna ba idan aka yi kaga da aka tambaye shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a Misra da malamai suka ce malaman Misra suka ce Jamaluddin Abdul Nasir yana son ya dora Jamaluddin zai dora shi Ibrahim a kansu sai Hafiz al-Misri ya ce ba Jamaluddin ne yake son ya dora shi Ibrahim a kanku ba ilimin shi Ibrahim ne ya dora a kanku sai suka ce ba sai da ba sai suka tare zama da aka zo zaman sai suka tambaye shi Ibrahim akan bangaren ilimin fikihu da usulu shi kuma a lokacin Hafiz al-Misri duk duniya ba wanda ya kai shi ilimin hadisi a lokacin shi kuma riga sallama shi Ibrahim shi bai ja da shi ba ya miƙa su kuma da suke su duk Jamal Azhar din shi ne marji'in su a lokacin a ilimin hadisi in an ce ya ce kaza a hadisi shikenan magana ta kurungus sau ku tambaye shi suka tambaye shi Ibrahim da suka gama sai ba su tambaye shi akan mata shaidi hatu cikin alkur'ani ba sai Jamaluddin ne Abdunasir sai ce ku tambaye shi akan mata shaidi hatu fil qur'an ina son wannan saboda ya ce aksar ulama'u tafsiri fil hudati sun kutsa ciki amma ba su iya wadatarwa ba ya ce ya raina malaman tafsiri ba haka ba ne iliminsa ne yake gaba da nan yace ku tambaye shi sai shi Ibrahim sai ba su iya ba yace me yasa yace ai ulama wa zahiri ne ilimin zahiri suka sani wannan sai al-arifuna billahi su suka san wannan arifun hawa-hawa ne eh arifun hawa-hawa ne to wannan shine abinda yake nufi shine yake cewa ya sulmin majmu'a qawali ma'ik ana ubi wal hasilu yanda abin yake annar ruha shiruyi lahuti ya kuma maka baya can ko shi lahuti ne lahuti kuma zan sai lujudi ne wan nafsu nasuti shi nafsu nasuti ne shi kasa ne hadaratul mulki ne eh kasa shi ake ce masa nasuti shi ake cewa hadaratul mulk shi girman kai aka yi shi da shi da sako wan nafsu halqi shi nafsu halitta ne wan ruhu amri shi kuma ruhu amrun ne yasalunaka an ruhu yace kulli ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila to wannan amrun rabbi shi yasa lamarin manzon Allah ya gigita duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai akwai halitta tare da shi go shine jismu ako amru kuma shine amru haka ne domin lahuti ne ai ruhu daga wajen shi yazo lahuti ne yas'aluka ruhu qul ruhu min amri rabbi ai ka annabi suke tambaya shi manzo Allah ba sanar da kan shi ce ni ne wani bai sai wani abu ya faru sai ce ana nabiyullah kadir ana ibnu abdul muttalib shi na suci gabaki daya hadara ce wanda take da illa to amma a illanta ta zo jikin annabawa haka take ka taba ganin annabi mazinaci ka taba ganin annabi mashayiya ka taba ganin annabi jahili to duk aikin kasa ne amma duk annabawan duniya babu mazinaci babu makareci babu mashayiya babu fasiki babu farao na faɗa ka wanda zai ce to ƴan uwan annabi Yusufu fa ko baka ji abin kazalika kidna amru ne wanda zai ce kai abin ya zama haramun ne yace kai ba haramun bane kazalika kidna li Yusufa abubuwan gaba ɗaya babu yadda za a yi jikinsu yayi irin wannan to abinda ake so ka gane wa alimun nafsi shi alimun nafs ko alimun duniya shi duniya ne shine wal mulku shi yake kiransa alimul mulku wa shahadati was surati wal halik wal zahir wal ajsami duk shine alimun nafs shine alimun duniya shine nasu kira shine alimul mulku shine a ga kurukuru shine a taba jiki a gani kai su hoto shine halitta shine zahiri shine ajisamu wa huwa ma yudraku bil hawasil batiniya shine wanda ake riskansa ma yudraku ake riskansa bil hawas tabawa ko da motsi al batinatu na batini wa hiya al aqalu wa hiya huwa ma yudraku bil hawas wal batinatu shi kuma badininsa wayyal aqalu shine hankali badinin nafsu din shine hankali wal qalbu da zuciya wal sirru da sirru wal ruhu da ruhi wal hafa da koyayyen abu an gane al badinatu wannan akwai ya kamata akwai full stop ne anan eh ba wai nawa bane amma an kasa ka gane yawa kaga wancan alimin duniya shine wal mulku wal shatu wal sirru wal halqu wal zahir wal ajsam in ka ruwa da ga abu shida ya baka ko to in ka duba wannan al aqalu wal qalbu was sirru wal ruhu wal hafa wai la hazaini al alamiyaini wannan alam guda biyu da haɗu waje daya zahiri da batini domin aqalu yana jikin nafsi ne ko yawa kalbu ma yana jikin nafsi ne sirru ma yana jikin nafsi ne ruhu ma yana jikin nafsi ne alhafa ma yana jikin nafsi ne duk wannan sun boye a jikin abu daya saboda ka alam guda biyu ne aka hada waje daya wa kullu shay'in khalaqna zawjayni kenan asharati qawli sai ishara cikin fadin ubangijinsa ala lahu al-khalqu wal amr ala kusani lahu lamarin ya koma gaba lahu Allah al-khalqu wal amr da halitta da amru halittar shine ajisamu nafsu al-amru shine ruhu hazratul lahutiya tabarakallahu rabbul alamin ka gane an gane ko an ji wa qawluhu da fadin sala wa yasalunaka an ruhu suna tambayan ka akan ruhu kul ka ce musu ruhu min amri rabbi tambaya suke ai na kurustawa sai ce ruhu min amri rabbi ba zai faɗa musu ba saboda tambaya ne na kurustawa kannan kuma ce ta ya bayan Allah ya ce manzo Allah ya ce duk wanda aka tambaya ya bada amsa ai ya bada amsa shi manzo Allah kullum in ka ji an ce kul 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 to Allah ne yake ce mace ce kaza ce kaza faizun al-mahjub mahjubi zai yi zato anna fi hadha al-ibham jawabun a wannan ibham a dunkulan zai ga jawabi ne o bayanin safi bayani ne a warke fafam ka fahimta ba a tambayan abun a bada amsa saboda shi abun da suke tambayan shine shi shine bayanin da mu tsaya nan saboda muna da mutum Allah ka taimake mu Allah taimake mu Allah taimake mu Allah taimake mu Allah ba mu ilimin albarka a karamin saman za Allah ya shirar da mu samu daga cikin bayin salihu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا حياة لما صلت ناصر الحق لك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أكثر من دار العلم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مدروبة في كل عدد بعدد ما في علمك الراهن يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله الفاتحة